Kasancewar Najeriya a matsayin kasa mafi muhimmanci a nahiyar Afirka kuma wacce ta fi kowace a fannin demokradiyya, hakan ya sa kungiyoyin kasa da kasa da ma hukumomin kasashen duniya ke sanya ido duk lokacin da zaben kasar ke karatowa. Wannan dalili ya sa kungiyoyin sa ido kan harkokin zabe na International Republic Institute da National Democratic Institute suka hada wannan taron manema labarai don bayyana irin binciken da suka yi kan shirye-shiryen zaben badi. Yayin jawabi a gurin taron Dr. Christopher Fumiyo ya bayyana cewa zaben na badi na da muhimmanci ga Najeriya musamman yadda aka samu fitowar ƴan takara masu ƙarfi.
The emergence of Peter Obi, former Anambra State Governor and presidential candidate for the Labour Party, and Kabuni Kwambwatu, former Kano Governor and presidential candidate for the New Nigeria People's Party, as vibrant state forces has excited many young Nigerians.
Ya ce fitowar tsohon gwamnan Kano Rabi'u Musa Kwankwaso da tsohon gwamnan Anambra Peter Obi ya karawa harkar zaben armashi da kuma gasa tsakanin jam'iyyu wanda zai iya sawa aka samun wanda ya ci zabe sai an koma zagaye na biyu wanda zai zama na farko a tarihin demokradiyyar Najeriya.
If the 2023 poll failed to improve upon past elections, Nigerians may lose faith in the ability of democracy to deliver.
Ya kara da cewa sahihin zabe abu ne mai muhimmanci wanda da alama Najeriya na kan turbar hakan, amma hanzari ba gudu ba. Idan aka samu akasin hakan, ƴan Najeriya na iya daina kada kuri'a a zabuka. A nata jawabin, mataimakiyar director mai kula da nahiyar Afirka kungiyar III Janice Coast ta ce yadda aka tsawwala kudin neman tsayawa takara ya hana mutane da dama da suka dace shiga a dama da su.
INEC and the security forces should enforce and widely publicize the penalties for committing electoral offenses under the new electoral law, particularly vote buying.
Hukumar INEC da ma hukumomin tsaro sun kasa bayyana wa ƴan Najeriya yawan mutanen da aka kama da laifin magudin zabe ko siyan ƙuri'a, wanda hakan ke sa a ci gaba da yin hakan. Shima Abbas Kofi Arhin a nasa jawabin batun matsalar tsaro yayin zabe ya kawo, a inda ya ce akwai buƙatar a horar da jami'an tsaro ne yadda za su yi aikin wanzar da zaman lafiya yayin zabe.
The government, that's number 24, should resolve the academic staff of the Union of University Strike. And this is critical for security.
Ya ce dole sai gwamnati ta kawo ƙarshen yajin aikin malaman jami'o'i idan har ana son gudanar da zabe cikin kwanciyar hankali, domin idan ɗalibai ba sa makaranta za a iya amfani da su wajen tada hankula kafin ko lokacin zabe. Alhassan Bala, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.